Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta sanar da rasuwar sarkin Kagara mai daraja ta 1 mai martaba Alhaji Salihu Tanko da yammacin ranar Talatan nan. A wata sanarwa daga ofishin sakataren gwamnatin jihar Niger, Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ta nuna cewa sarkin ya rasu ne a birnin Mina a sakamakon fama da rashin lafiya. Barista Abdul Malik Sarkin Daji shine kwamishinan kula da harkokin ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Niger. Ga abin da yake cewa akan rasuwar wannan babban basarake.
Na farko, wannan rashi babban rashi ne gare mu duka. Ne na Niger State gaba daya. Domin wannan sarki yana ɗaya daga cikin tsofaffin sarki sama da shekara 30 da wani abu yana a kan masa. Yana gan daga mai martaba sarkin Sudan sai shi. Haka cewan shi sarki kuma malami ne.
To yanzu kana ganin akwai wani abu na musamman da gwamnati za ta yi game da rasuwar shi ko ko dai tukun-tukun?
Ha, to ai aka ce basarake ya kare, akwai ka'idoji na masarauta da kuma na gwamnati. Amma a yanzu duk gaba daya muna juyayi ne na wannan rashi.
Shi ma dai shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Niger wanda dan asalin wannan masarauta ne, Alhaji Ibrahim Balarabe Kagara, ga abin da yake cewa
wannan babban rashi ne ya same mu a kasan Kagara da jihar Niger baki da sanin irin bawan Allah da muka rasa. Amma sai sarkin Kagara ya kasance mutum ne wanda yake duk mutumin kasan Kagara yana alfahari da kuma tintaho da irin halayen da Allah ya masa na sautin rayuwa da kuma jin tausayi da jin kai da na kasa da shi. Wannan rashi ne wani gidi ne wanda aka samu wanda cike shi sai dai Allah da ya halicce mu. Muna addu'an Allah ya karshi bakuncinsa.
Garkuwan Kagara Alhaji Yaro Namadi ya bayyana halin da suke ciki a masarautar bayan rasuwar wannan sarki.
Mun dai babban rashi kare da kuma Allah ya ji kanshi ya rahamshe shi. Amma masarautar Kagara kan mun yi rashi.
Abin da za mu ce, faɗa mana kaɗan daga cikin halayen shi.
Shi na farko dai mutum ne mai hasuri kware da gaske, kuma mutum ne mai ƙasƙantar da kai, ba ya da girman kai, kuma yana son yara kware da gaske, don har ya bar duniya yara suna zuwa yana taimaka musu.
Sarkin na Kagara dai Alhaji Salihu Tanko ya rasu yana da shekaru 102 a duniya, kuma ya hau karagar mulkin masarautar Kagara ne a shekarar 1981, kenan ya share kimanin shekaru 35 a kan mulki. Ya rasu ya bar mata 2 da yara 15 da kuma jikoki da dama. Kuma tuni aka gudanar da jana'izarsa a fadar mai martaba sarkin na Kagara. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.